Jihohin arewacin Najeriya waɗanda suka yi iyaka da jamhuriyar Niger, waɗanda ke fuskantar barazanar gurgusuwar hamada, suna fuskantar matsanancin yanayin zafi. Masana sauyin yanayi a wani taro da suka gudanar a watan Fabrairun wannan shekara a babban birnin tarayya Abuja sun yi hasashen cewa wasu jihohin Najeriya za su tunci kansu cikin yanayin zafi fiye da kima. Farfesa Ali Umar Tambol, ƙwararre masanin sauyin yanayi na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto, na daga cikin mahalarta wannan taron.
Da aka yi wannan modeling din, sai aka ga cewa gaba ɗaya arewacin Najeriya da kuma kudanci, wasu wurare cikin kudanci, za a samu zafi fiye da wanda ake tsammani ne wanda yake noma. To shi ne sa ga yanzu a wannan wata kuma gashi ya zo cikin azumi watan Afrilu, zafi ya yi yawa yanzu haka kwana uku na wuce. Ita wannan kuma ta sake ba da update cewa mutane su kula, za a samu tsananin zafi a jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano, Katsina, Borno, suka ba da wanga har cikin wasu jihohi cikin kudancin Najeriya. Za a samu ma'aunin zahir zai kai wajen 42-43 degrees Celsius. To idan aka waye gari temperature ita wannan ma'aunin zafi an samu ko 40 an ga samu ba ya mana yawa. Shin sai mutane suna wahala sosai.
Wannan yanayin ne yasa yanzu jama'a ke fuskantar matsanancin zafi kuma ga azumi, abin da yasa wasu suka zabi daukar wasu matakai na sauƙaƙawa rayukansu, kamar waɗannan jama'a da na tarar cikin wata fadama a Sokoto sun fake cikin yanayin sanyi.
Sunana Abdulrashid mai akwai makiyar asara. Gaskiya wanga zafi da an kai na bana yayawa. Muna da roƙon Allah ya shi mana sassauci.
Sunana Mallam Tsohule da Bagi.
To wallahi cikin gari haka yake kamar inda an kunna garwashi.
Da inda babu innowa, babu wuta ta latirin, babu za'i ka zauna can don ciwo na iya kama.
Batun ɗaya ne har a jihar Kebbi, kamar yadda wasu mazauna jihar suka tabbatar.
Sunana Dan Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Na dade ban taba ganin zafi irin wannan ba. Saboda ana azumi, zaka ga mutane suna siyan ruwan sanyi kankara ana lemawa gaji.
Muhammad Yazid Umar daga birnin Kebbi, Najeriya. Yanayin zafi a jihar Kebbi sai dai mu ce Allah da ya kyauta. Abin gaskiya dai Allah da ya anshi ibadunmu.
To idan yanayi irin wannan ya kasance, me ya kamata jama'a su yi? Farfesa Ali Umar Tambol yana mai cewa
an ba shadow to rike shan ruwa, to rike shan ruwa. To amma yanzu an zo a cikin azumi.
Cikin azumi shi.
Kaga babu shan ruwa. Don haka dole na daidai mutane su rinka kokari su dan kauce wasu ayyuka wanda zai sa ka ƙara jin wahalar jin buƙatar shan ruwa.
Wannan yanayin a cewar masana sauyin yanayi yana faruwa ne sanadiyar wasu abubuwa da ake aikatawa, musamman waɗanda ke kawo ɗumamar yanayi wanda duniya baki ɗaya ke fuskanta, tare da fafatukar ilmantar da jama'a akan illolinsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.